أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جماعة المسلمين من أقارب وجاء الله سبحانه وتعالى من قوى من قومي شكي إيقوان ساد قدر وسا يا ساكي هذا ما جيد ونلوك شي ميتار البركة lokaci na tsakanin sallar magriba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 18 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana 1445 wanda daidai da 26 ga watan 5 na shekara 2024 miladiya to alhamdulillah har yanzu dai muna cikin wannan babi babul haji wal umra babi da yake bayani game da aikin haji da umra wancan sati mun tsaya a bayanin yanda ake shiga garin makka da yanda ake harami da kuma an kammala an yi sa'ayi safa da marwa to saboda haka ya danganci daga mutum niyyar wani irin aiki haji ne idan tamattu'i ne saboda haka da mun ce daman shi azkala aikin haji guda uku ne akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i to saboda haka in tamattu'i ne to mutum sai warware haraminsa kuma sai shiga harkar sadari ma'ana zama dan gari sai a shiga yawo in ma kasuwanci ne sai ta kasuwancinsa to saboda haka sai ranar tarwiya a ranan ne kuma za a je a sake harami a shirya to daga nan ne muka kwana kenan zan mata shi kenan in kuma mutumin da yayi ifradi ne yayi ya ifradi ko kirani to sun aka yi harami ba a warwarewa to saboda haka mun mutum yana cikin harami har wannan rana za ta zo shine haran na wani yana cewa wanne ya fi dukkan su wanne ya dace a shari'a amma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shine kirani to kenan yanzu mutum aglabiya wanda kuma kusan duk mutanen mu tamattu'i ake domin shi yafi sauki ne yana da yanci liberty gare in aka je ka gama umraka kamar yadda muka bayyana an shigo duk waɗannan abubuwan gama ka gama safa da marwa ka gama komi yanzu kuma sai ka warware sai ka ajiye kayan harami yanzu kuma sai ka shiga kayan gida sai a shiga yawo a shiga banzama in ma mene ne ake yi to shi ne sai inda za mu tashi yau shi ne darasi na 40 insha Allah ko insha Allah darasi na 40 a cikin wannan littafi kenan inda za mu tashi ne ce summa ya kharuji yawmat tarwiyata bayan mutum ya gama sa'ayi ya gama umra ya gama komi to yayin da lokacin aikin haji yayi lokacin tsayuwa arfa to sai mutun ya fito a ranar tarwiya ina zai je ila mina sai tafi mina wannan ana ce mata tarwiya saboda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayin fata yayin gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye masa abin da ya sauka a gare shi na daga al'amarin yanka ɗansa ai kullun wannan ibada kusan ibada ce da ta kammala ana koyi da dababan annabawa shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yahudi suna tutiya da annabi ibrahim nasara kiristoci suna tutiya da annabi ibrahim musulmai mu ma muna alfahari da tutiya da annabi ibrahim ke ga kaga annabi ibrahim ya zama baban annabawa to shine sai Allah subhanahu wataala sai kira mu ga baki daya to tunda duk kowa ya yarda da addinin annabi ibrahim shine sai Allah qul ta'alu Allah subhanahu wataala sai to annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa musu ta'alu ku zo atlu ma harama Allahu alaikum ma harama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'an ko wala Allah tushriku bihi shay'an wala yatakhiz ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya mustafa ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi ta'alu ku zo ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum ku zo mu daidaita mu tsaya akan wata kalma wadda muka daidaita akan ta da ni da ku gabaki da wadda kalma ce kalmatu la ilaha illallah kalmatu tauhid Allah tushriku bihi shay'an Allah na'budu illallah wala nushriku bihi shay'an wala yattakhizu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah haka ku zo kan bautawa kowa sai Allah shi kadai shine Allah na abuda illallah kuma duk bauta ma kowa sai Allah shi kadai tunda annabi ibrahim ma Allah ya bauta ma kuma kun yarda annabi addinin annabi ibrahim haka kuma kun yarda dai to mu zo mu bauta abu bautawa annabi ubangijin annabi ibrahim shine bautar Allah wala takhuzu ba'duna ba'dan arbab kuma ka shede daga cikin mu ka kowa ya doki wani kuma bayan Allah ubangiji ku aje batun Yesu almasihu Allah ne ko dan Allah ne ko da sauransu ku aje Uzair dan Allah ne kuma duk ku aje gabaki da mu dawo mu kwatsi a wajen mutar Allah shi kadai saboda haka ashe kun ga duk ibadan nan kanta ita ka'abar ma Allah ya bamu labari wa iz yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayt wa Ibrahim wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ta kutuna lokacin da annabi Ibrahim da shi da ɗan shi annabi Isma'il suke daga foundation na ɗakin Allah na Ka'aba kuma suna yi suna addu'a suna rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana ashe kaga nan gurin eh ashe yahuda da nasara da gaske Allah su zasu suke so su bauta ma da gaske suna so su yi addinin gaskiya wallahi da su ne farkon wanda ya kamata su bauta wa Allah ba tare da sun ma Allah shirka ba da su ne farkon da za su fara karɓar musulunci su fara bin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin da abin da suke tutiya da annabi Ibrahim gashi na alamomin ta a Makka ita kanta Ka'abar shi ya tada ta bayan shi ga gurin Safa da Marwa ma'ana mi alamar iyalinsa ga wajen zuwan shedan da ake cewa zuwan shedan da sauransu to ita kanta tarwiya a ranar tarwiya annabi ibrahim ne ai ga san asalin mafarki yayi yace na rada na nayi mafarkin cewa zan yanka ka saboda haka dan yace ya ubangiji ya baba if almatu umar kawai kai abin da aka umurce ka domin sumi a mafarkin annabawa gaskiya ne shi kan shi dan ya ba da kai kuma ya yarda a je a yanka shi shi ma kuma annabi ibrahim ya yarda a je a yanka shi ya je ya gada duk kuma jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake masa
to shine lokacin da annabi Ibrahim lokacin ranar tarwiya ta zo kana fahimta kafin kenan ake ranar yankan ita ce ranar tarwiya ita ce ranar 8 ga wata ranar yanka ita kuma 10 ga wata kana fata fahimta to shine sai annabi Ibrahim ta manna biya kashifu ma nazala bihi min al-amr bi sabbi waladi ma'ana yake gurin Allah ya kawo mishi sauki ya kawo mishi yayyewar abu ma'ana wani abu yazo na uzuri a ce dama abin nan babu shi amma da gurin Allah ba da gurin wani ba ma'ana ga wani abu ya kawo da sauki wannan abu yake fata a ransa ina fata ku wannan to wannan tamannin da yake yi a wannan shine aka ce sai aka ambaci wannan rana ta takwas wata ranar tarwiya kuna fahimta shine dalilin da yake aka ambace ta ranar tarwiya wasu suka ce a'a abin da ya sanya aka ambace ta suka ce li'annad dima tamanna an turaq fiha ma'ana guzina ne suna gurin a zubar ma'ana akwai gurin zubar da shini bayan hawa bayan makka tsakanin gurin da makka duka mils 6 ne saboda haka yadda ana so kuma mutum ya fita wannan gurin bi kadari ma iza wasala ilayha hanat sala to ita wannan gurin ana so mutum ya je gurgudan da kaje gurin lokacin sallah yayi ma'ana an so mutum ya yi tafiya daidai da yaje lokacin kuma lokacin sallah yayi fa yusalli biha zuhr wal asr to a lokacin sai mutum ya sallati sallah azhar da al'asr ina ba ta fahimta kuma ana so mutum ya kwana a gurin fa yusalli al-maghrib wal isha sai sallati sallar maghriba da isha yi amma duka waɗannan asalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya aikata kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama salla bimina hamsa salawat az-zuhr was-subh wa ma bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallama Imam Ahmad yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla amina salloli guda biyar az-zuhr da asuba da kuma abin da yake tsakanin su saboda haka manzo Allah ya sallaci waɗannan salloli to shi yasa in san samu ne mutum ya je ya kwana a yi sallah ya je da az-zuhr ya halatta ya hada az-zuhr da al-asr yayi sannan kuma ya yi maghriba da isha'i ya kwana a gurin in mutum ya ki kwana a gurin malamai suka ce makaruhi ne ya aikata makaruhi amma babu wani hukunci a kansa amma da mutum ya yi sallah asuba rana ta tara kuna fahimta kenan ranar takwas ita ce yawon tarwiya burki kenan ranar takwas ake fita kenan sai a yi shiri sai a fitar dukkan baki da yanzu da an je a nan kenan da ka je ana so kuma idan mutum zai tafiya ya yi tafiya daidai kana zuwa sallah azhar lokacin azhar ya yi ka sallaci sallah azhar da al'asr a huta sa'annan kuma a yi magariba da isha'i a kwana a gurin washe gari ranar 9 ga wata to saboda haka ana so sai a fita bayan rana ta fito bayan bi ila arfa sai a tafi arfa ina fata kuna gane kun ga wannan kowanne bai shi aikin haji ban ana faɗa maka kenan ga yanda zaka yi ga yanda za a yi ga yanda ake kenan ranar 8 kun fito kun zo mina ana so kuma sai ku tunaje yanzu kamar lokacin da zaku zo kawai lokacin sallah yayi ayi sallah a zamna a huta ayi magariba da isha'i a kwana a gurin washe gari ranar 9 sai a bari sai rana ta fito ba samako ake ba sai bayan rana ta fito ta daga yanzu kuma sai a gangara ga baki daya sai a tafi arfa idan aka je arfa abinda ake so mutum ya yi ana sai a sauka a wani wuri da ake cewa namira masallacin namira namira masallacin namira to nan shine karshen harami daga nan in ka fita daga namira to yanzu kuma ka fita daga cikin harami sauran duk ba harami bane ba amma daga namira nan ne karshe har kuma ake frontier din harami to ana so mutun yaje masallacin namira da wala yadu talbiya tafi haza kullihi amma duka haka mutum ba zai bar talbiya ba ana yi ana da labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak gari ya kwashi kai kanka zaka shiga mota sabon duniya da shi ko ina gabas da yamma fari sal al'umma bayan Allah ne iya ganin ka mutane ne bayan ka ganin mutane ne iya mu kowa yana tambaya yana kiran ubangiji labbaik allahumma labbaik karbawa ka ya Allah karbawa ka labbaik la sharika laka laka labbaik karbawa ka babu abokin tarayya babu sanin kana abokin tarayya ubangiji innal hamda wan ni'mata godiya da ni'ima laka duk a gare ka ya ubangiji la sharika lak babu wani abokin tarayya tare da kai ya ubangiji to saboda haka kenan mutum ba zai bar talbiya ba duka a cikin waɗannan ana ta yi daga fita bayan gudo alfijir hatta tazula shamsu yawmal arfa wa yuruhu ila musallaha to ana yi har a je arfa kuma aka je akai arfa to a tanadi addu'o'i addu'o'i ne ake a wannan gurin fadawa ubangiji bukatoci matsaloli damuwoyi bukata taka da ta yan uwa da ta dangi ranar karba ce nan dama duk wanda zai tafi ya shirya kai ta kuzurin su kai ta har da cewa amma ma bai ba mutum ya rubuta eh sai kai kai ta wacce sahabi da yake ce labbaik ya shi burma ya da labbaik ya shi burma manzo Allah ya ce ce kai waye shi burman nan ce wannan uwan shi ne yake wa ake haji yace to kama kanka yace abun ma kanka yace to je kama kanka tukun kama ku zo kama shi burma yiro manzo Allah ya duna ki da ya halatta wani zai yi ma wani aikin haji to saboda haka kai ma an je ka kamanta ai ta ba ai uwa to saboda haka hatta tazula shamsu yawmal arfa wa yuruhu ila musalla saboda haka tunda safe har sai rana ta gushe da rana ta gushe wa yuruhu ila musalla sai a tafi wajen sallah shine masallacin namira wal yatatahhar shine ayi wanka ko ayi tsarki mana shine bayan sawal qabla rawahil musalla kafin a tafi sallah malamai suke cewa mutum da ya dan watsa ma jikinsa ruwa a nan suna ganin a kada mutum ya shuda ya jikinsa balko ya zuba ruwa da ya samu aji sanyi to saboda haka fa yajma'u bayna zuhri wal asr ma al imam yanzu ai an zo arba yanzu wacce sallar tashiya da aka fada tashiya ne a ina a can mina ko to yanzu kuma ranar tara an zo arba to anan arba ma sai a hada sallar azhar da la'asar ma al'imani nan tare da liman za a yi jam'an wa kasaran jam'i da kasar shine kita jam'an wa kasaran ga jam'i kuma ga tare da liman hadda liman in za a yi jam'i kuma a yi kasar a hada azhar da la'asar kamar yadda yazo Abu Dana suna cewa a za a yi kiran sallah guda biyu da ikama dai da sauransu dai to summa yaruhu ma'ahu ila mawqiful arfa sa'ana kenan bayan an gama sallah tare da liman sai a tafi wajen tsayuwa arfa ma'ana akhadha min kalamihi mawqiful arfa ghayru musallaha wa yasihu alwaqf fi kulli juz'in minha illa an yusabu alwuquf inda sakaratil izab malai yake cewa wajen tsayuwa arfa inda a cikin filin arfa ne duk inda ka tsaya yayi to amma in san samu ne mutum ya je can gurin
alamun dutsen inda hali to saboda haka shebi amma koda baka shege gindin dutsen ba duk filin arba idan mutum ya tsaya a gurin yayi faqif ya zamana a gurin tare da liman ko tare da jagora da ƴan umma ila gurubi shamsi har rana ta fada summa yadfa'u bi daf'ihi ila mustalfa to saboda haka sai mutum bayan rana ta fada sai a koro abun hawa kenan can zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana tafiya da abun hawan sa ne ragumin ka ne dokin ka ne mai jakin sa da sauran su bai yi babu dafi ila mustalfa yanzu kuma sai a koro sai a zo mustalfa fa yusallimu ahu bi mustalfa al maghrib wal isha kenan bayan rana ta fada na rana arba dare yayi sai mutum ya koro a tagodi da mustalfa anan za a sallaci magriba da isha'i ita ma jam'i da kasar za a yi kun ga fa daidai magriba za a tafi to amma ba zaka tsaya ka ce to ai magriba ta yi bari in tsaya mu tsaya a nan mai sallah tukun mu tafi a'a doka ce ga idan da magriba lokacin arfa ya kare ko to ku dukkan ku sai ku tattara da baki da ba za ku yi sallar magriba ba a bari sai a bari sai an zo mustalfa sai a hada a yi magriba da isha'i a mustalfa kuma a yi jam'i da kasar wal isha wa subhi hasalla asba summa yaqifu ma abu bil mash'ar al haram yanzu kuma idan al fajr yake to sai ayi sallah da lima ta sallah asba bayan haka wa yustahabu lahu an yaqifu ma abu bil mash'ar al haram ويجعل وجهه امام البيت والمشعر جبل والمشعر جبل بمزدلفة سمي بذلك لان جاهليتي كانت تشعر هدايا هابي سانن bayan an salla asuba sai mutun yaje kuma mash'ar al-haram ويجعل وجهه امام البيت idan ka je mash'ar al-haram shi mash'ar al-haram wani dutse in ka je gurin to sai ka fuskanta sai ka kalli Ka'aba mana shine baitin ya kasance kana yana kasa shi a gaba shi asalin shi dutse ne wanda a lokacin jahiliya mutanen jahiliya suke kawo hadayar su a gurin to saboda haka sai a tsaya a gurin sun mai da ubi gurubi dulu'i shamsi ila mina yanzu bayan fadawar kusa da fadawar rana sai a tattaro sai a dawo mina wa yuharriku dabbatuhu bi badani muhassar saboda haka kuma idan mutum ya zo badani muhassar sai mutum ya dan zaburar da dabbarsa fa iza wasala shine zaburar da dabbar ita ce badani muhassar akan hanya take saboda haka sai a yi dan sassarfa a gurara fa iza wasala ila mina rama jamratul aqaba yayi dayin da mutun yazo mina to abinda zai fara sai a fara shi ba shine jamratul aqaba shine malam bawshe kita jifan shedan shine sai a fara awwal ma ya'ti minan wa huwa ala halatihi allati huwa alayhi min ar-rukub a ghairihi wa hi akhir mina min nahiyati makka saboda haka sumiyat jamratu bi ismi ma yarmi fiha malaka ta ya'ani bada'a bi ramiha awwal ma ya'ti mina da mutun yazo mina ita wannan jamra'i ita ce mutun zai fara jiba wa huwa ala halatihi allati huwa alaiha yurkubi kana kan wannan hali ko da kan abin hawanka ba sai ka zo ala misali da kana kan dokin ka ko kana kan rakomin ka ba sai ka ji dama da tsakoyin ka sai ka ji jifa yayi
ya inda kafa ka zo kuma zakai duk sai ka je ba walirami waqta ada'i wa huwa duluhu ibrajin ila ghurubi shamsi mala yace to kuma wannan lokacin jifa shine tun daga hudowa albijir ila ghurubi shamsi har zuwa rana fadawar rana yawmun nahari ma'ana ta ranar layya wa waqtul qada wa huwa kullu yawmin ayyamir rami lokacin ramuwa kuma kowane lokaci daga cikin kwanukan jifan nan bal al-layli aqba kulli yawmin qada'il li zalika al-yawm wasu kace a da dare ma sai mutun ya je yi jifa dan ya rama wanda bai samu yayi ba sai ya je wala khilafu bi wujubid dami ma al-fawati wa fawati yakunu bi ghurubi ash-shamsi yawmir rabi min ayyamin mina malaki ce babu sabani a cewa idan mutum bai yi wannan ba to wajibi ne sai ya bayar da shi saboda lokacin ya fice shi kuma lokacin yana ficewa bi ghurubi ash-shamsi da fadawar rana min yawmir rabi min ayyamin mina daga kwana na hudu da kwanakin mina waqtulifa fi wujubihi wa suqutihi ma al-qada'i malamai sun samu sabani cewa wajabcin shi ko kuma faduwarsa ma al-qada'i tare da rabuwa wala yuqul al-hajj bi fawati shay'in min al-jimar saboda haka amma aikin haji baya bacewa dan wani abu ya fice mutun na daga shi min al-jimar wala warami min al-jimar na daga wadannan jiba na jamra'i ولرمي شروط الصحة ومن شروط الصحة أن يجعل الخسات بين إبهاميه ما لك كارا وانا كارا بياني ما لك منا يكي جواكما إتجيبا تناد شرطي daga cikin sharuɗan ta na inganci an yaji alal hasad baina ibhamai ma'ana shi mutun ya sanya tsakuwar a tsakani ya tsunsa ibhamai saboda haka kenan wasa baba da ibhama da sababa kenan tsakuwa ce ba babba ake so ba ba babba ba kenan dai wanda zaka doka ka ji dadin shefawa wa qila yamsukha bi ibhamihi wal wusda wani kauli malamai suka ce a zai doke ta ma wannan ita ce ibhama wannan kuma ita ce sababa a wasu kauli suka ce a ba sababa zai sa ba sai ka sanya wusda wannan ita ce wusda sai ka doki tsakuwar haka kenan kaga yana nuna dama ba wata kato tsakuwa bane ba mutum zai doka dan da yawa wani zai zo da abun haushi da zo da wata kartan dutse kaje ka bace ba wani wani shi ka ta da gaske ke gani kamar ci ake shedain ne ma a gurin wani kuma hatta kalmi ma zai doka to duk ba a jefa da takalmi ba a jefa da wani abu a ɗin tsakon gani ne kanana ake doka kaga ko da abin da aka ce ka rike da yatsanyar wannan da wannan ka san ko abu ne ba mai yawa ba ba mai ƙarfi ko alƙarwa ɗan yatsu ɗan tsako ƙarni ne ake so guda bakwai kau ka doka ka jefa ina ba ta fahimta kenan har kar ma wannan ina ka jefa da wannan ma ya za ta fi rike babba amma wannan ba ta iya rike wai wata mai girma da sauransu kenan kaga sabanin katan dutse ne zai ruku da haka to saboda haka take nuna kenan el kadan ce ake so kuma kan mutun yace shedan in ne a gura shi dai wata alama ce ta ibada asalin abun dai shi ma ya faru ne da shedan in lokacin da yake wani abun amma yanzu dai ba shedan in bane ba a gura to yace wa mina ashara ilayhi shar bisabil khasayat to saboda haka za a yi wannan jifa da tsakonkwani guda bakwai misilan hazal qazafi misila hasal hazfi ma'ana ɗan tsakuwar yadda ka san dai tsakuwa ta harbin kaushu danko aka ga ba katuwa ce ba ko to ita ma irin ce ake nema ɗan kaɗan ma wa yukabbiru ma'a kulli hasatin saboda haka duk lokacin da mutum zai yi jifa to sai ya kabbara sai jefa Allahu akbar ka jefa Allahu akbar ka jefa ina fata fahimta mala yake cewa to inda mutum zai yi bala ya juzu aqall min zalika idan mutum ya dauki kasa da bakwai to bai yi ba
ولو رما سبع في مرة واحدا استحب منها بواحدا منها أن يكون مرمى به حجرا ونحوه ولا يجوز الدين ولا معادن كالحديد واختلف في مقدار المرمى به فالذي عليه أكثر الشيوخ ما أشار إليه بقوله مثل الحسن الكسبي. Mala yake cewa kasa da bakwai bai yi wa kuma da mutum zai doki wani ka wani tabo ko wani karfe da sauransu sabani wannan kwalaji su bai yi ba da mutum zai doki ɗayan bulan guda bakwai to malamai suka ce bai ba ko kuma mutum yaje ya dauko laka ta koye dan dukunkura 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 aje su bushe ko da danyen su ya dauka shi ma bai ba zuwa su ake so ɗan kanana dai kamar dai na jifar mutum yayi shine malamai ce misli hasal hasal hazfi kamar dai tsakuwa ta jifa summa yana haru iza kana ma'awul hadai to yanzu ba mutun ya gama jifan nan saboda haka sai mutun ya yanka ba mutun ya gama jifa a jamratul aqaba sai ka je ka yanka abinda zaka yanka na hadaya in kana ma'awul hadaya idan mutun yana da hadaya wa kafa bihi fil arba da ya tsayuwa da ita arba wa alaikum salam ai ka ba kanka aiki ka ba kanka aiki akwai su a can karshe ba 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 baki ta in karshe suna bincike ma su ce to ko wani wanda tsubbu ne zaka yi ko kuma wani ko ko ayi a tuhume gaba da wani ko ta'addanci ne zaka yi duk da yanzu abubuwan da wannan ba akwai su a can kawai dan adam ne ka san wasu akan jahilci ne suke wani ko da mun bai taba wani ko bai taba shigowa birnin da magaram yana kauyen da magaram kawai Allah hore ma wani na shige ce kawai an biya mishi bai taba zuwa da magaram bai sanya birnin da ke ba kawai sai fur kuma sai a kai shi wani birni wanda yafi birnin da magaram nasu yau to kaji wanda suka je teran guda ne ita ce ko to kaga ni kuma kai da banta daga nan awa taro yake wanda mutane suka zuzzubla gof to kaga kai sai su wanda dan gari ne wanda da yaje tun wahalar da ya sha a farko yanzu bai zai sake sha ba sai yanzu ya zama dan gari ba har ya koyi wadannan to kaji wannan kenan ba sai mutun ya fara ba kuma da mu ba wata da yawa ce ba ɗan kamar irin da laterite to sai mutun yayi ba to saboda haka yake cewa suma yana haru in kana ma abu hadayun suma ya haluku saboda haka sai mutum ya yanka hadayarsa kuma sai ya je aski a je aske kai a can wajen umra ba a yin aski sai sai ake sai mutum ya bar gashinsa saboda damar an zo to in an zo karshen aikin haji to a nan ne bayan mutum ya je ya yi jifa ka zo ka yi yanka yanzu kuma sai ka je ka yi aski su kuma a nan zaka samu wanzan mai suna nan su ma sun bude rana kaso su ma nan bayan an yi aski ita mace ita ba aski take ba saboda haka shi namiji a nan dole ne ka yi kolo a can wajen umra ne ba a yi kolo sai a rage ka in an zo kuma wannan kolo za a yi gabaki daya a aske kan gaba daya to amma mata su sai sai suke to ya ne sai sayan mata shine ita kuma in ta caje kan nata gabaki daya sai ta doki didan nan ta yake didan ambula wannan shine ake cewa ambula idan ya tsanya gaba ya tsanya shine ake cewa ambula kuma kana shine ambula kawai sai didi abin da ya sama didan nan kawai shine sai a dan yanke shikenan ta yi sayen ta ba aski aski gaba daya ba kenan gashin ake shaja gaba daya karshen shi ko sai a dade ta didan ya gaba gaba sai a doka to shikenan shine ta yi sayen
ثم ياتي البيت فيفيد ويدوف سبعا yanzu kuma bayan mutun ya gama askin yanzu sai zo dakin Allah shine harami fayfid yanzu kuma sai mutun yaje yi dawaful ifada shine dawaful ifada shine rukuni na karshe na aikin haji guda hudu wanda idan mutum ya bar su ɗaya daga cikinsu to siyayenka siya ba da hadaya kenan rukuni na ƙarshe daga cikin rukunin aikin haji guda hudu ita ce tawaful ifada wa hillu bihi jami'u ma kana mamnu'an da yanzu mutum ya yi haka ka tashi ka yi jifa ka je ka yi yanka ka koma ka'aba ka je ka yi dawaful ibada yanzu kuma komai ya halatta sai ka warware haramunka duk abin da aka hana ka da can to yanzu ya halatta komai sai ka yi
shi yasa malaki cewa azumin kalamin shekara annal mutabadir bihi yawmun nahar afdal wa huwa kaza wa law akharahu an ayyam tashrik la yalzum buddam wa inma yalzum buddam idza taraka hatta kharaja sul hijja alal mashkur saboda haka malaki yake cewa mutun annal mutabadir bihi yawmun nahar afdal mutun ya gaggauta yayi a ranar layya shi yafi wa law akharahu an ayyam tashrik da mutum zai shirkin tashi a cikin ayyamu tashrik ayyamu tashrik su ne kwana uku bayan layya suna ake cewa ayyamu tashrik 11 12 13 su ne ayyamu tashrik kenan waɗannan kalmomi sai muna rike su tarwiya 8 ga wata shine ake cewa tarwiya shi tace ranar da za a fito Allah zai gaba kida wanda da duk an gama da masu ifrani da masu tamattu'i duka baki da sai a tattaro sai a tafi Mina a zo a yi sallaci azhar da al'asr a gurin a yi magariba da isha'i a kwana cikin washe gari 9 sai a fito Arfa gaba kida maza da mata to 8 tarwiya ayyamu tashrik ita kuma bayan an dawo Arfa ranar 10 ita ce ranar yanka a ran nan ne mutum zai je yi jifa mutum ya yi yanka sa'annan kuma mutum ya koma Ka'aba ya je yi tawafi sai ya dawo to yanzu da mutum kai kuma ayi aski mutum ya yi aski ya je yi tawafi sai ya dawo yanzu aiki ya gama sai ya warware yanzu sauran aikin kana iya yin su da ba sauran jifa idan mutum ya jirkin taso a cikin wannan kwanuka to bai yi laifi ba shi ne Allah ya ce wa man ta'ajjala fi yawmin fala yusra alayhi wa man ta'akhkhara liman ittaqa ina fata an fahimta to inda san samu ne mutum yayi a cikin wannan kwanuka yayi a kwana biyu yayi in a kwana uku yayi ma yayi yanzu duk abin da aka hana ka to yanzu ya halatta kai wa yadufu sab'an
babu wata shine ya ce to waye duhu saba'an sai mutum ya ce ya yi dawafi guda 7
wayarka bayan ya gama mutum yayi sallah raka'a biyu summa yaqimu bi mina salasa ayyam yanzu kuma sai a sake dawowa mina ayi kwana uku ana duk wannan kwana uku na bayan sallah a mina sai shi fa iza zalat ash-shams min kulli yawm minha ramat shamra to amma a cikin kwanuka uku nan da rana ta gushe to saboda haka sai mutum yaje yi shi fa allati tali mina bi sabal asiyati wanda take daidai mina da tsakuwar kwanye guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasati sai mutum yayi kabbara tare da kowace tsakuwa ina fata mai ta kenan idan rana ta gushe ta kowane ne daga cikin kwanukan uku nan sai je yi jifar jamara ta farko ita ce wadda take kusa da masallaci mina da saboda tsakoyi guda bakwai da su ma kamar cewa shaɗin da suka gabata yukabbiru ma'a kulli hasatin summa yarmi ba'da yayi kabbara tare da kowace tsakuwa sai yi jifa bayan wannan jamara sai jifan wannan jamara ce ne guda biyu fa yabda bil wusta summa yaqtu bis salisa sai mutun ya fara ta tsakiya sannan ya cike da ta uku wa hiya jamratul aqaba ita ta kuma jamratul aqaba kowace jamara bi misli zalika shine ce kullu jamratu bi misli zalika kowace jamara ma'ana kowace wani wajen jifan bi sabail khasiyat misli khasal da wannan tsakon kwanin guda bakwai irin wannan tsakon kwanin nan na wannan na jifa wa yukabbir ma kullu hasatin yayi kabbara ko wace tsakuwa zai jefa sai yayi kabbara wa yaqifu lid-du'a bi asri rami bi jamratul ula idan mutun ya gama karshen jamra ta farko idan ka gama shiban to sai mutun kuma ya tsaya yayi addu'a ita ce wanda take kusa da masallacin mina wa wasaniya a jamra ta biyu ita ce jamratul wusta ita ma ya tsaya yayi addu'a shine ce fa iza zalat yurudu qabla salah fa in rama qabla zawal lam yajzihi wa yu'id ba'da zawal kama iza rama jamratul aqaba qabla al-fajr saboda haka sai zawali mutun zai je yi jifa fa in rama qabla zawal idan mutun yayi jifa kafin zawali meye zawali kafin rana ta kai tsakiya ta dan karkata da rana ta dan karkata shine ake cewa zawali kuma shine lokacin sallar azhar a shari'ance ba tare da agogo ba a daji kake baka da komi ma kawai lokacin zawali shine da rana ta kai tsakiya da ta karkata dani daya to shine sai a ce rana ta yi zawali to saboda haka inda mutum zai jifa kafin zawali malai ce to abun bai yi ba haka kuma inda mutum zai tashi yin jifa kafin alfijir to shi ma bai yi ba sharadi sai a bari sai bayan zawali wancan wannan kuma sai bayan rana ta fito to amma idan mutum ya haka to ba zai tsaya yi addu'a ba inda jamratul aqaba ce a wajen jamra aqaba ita ta karshe waliyan sarif to kawai sai ka tafiyar ka amma mun ka kama gaban ka tafiyar ka ita ba a tsayawa idan aka yi jifa na uku to ba za a yi addu'a fa iza rama fi yawm ath-thalith wa huwa rabi min rabi yawm an-nahar in sarfa yanzu radda mutun yayi jifa a rana ta uku tunda ake kwana uku zakai amina ko to a rana ta uku sai kai jifa wa huwa rabi yawm an-nahar rana ta uku nan in ka lissafa shi kuma shine kwana na hudu da sallah kwana na hudu da sallah in sarfa da yanzu kuma kawai shikenan yanzu sai ka tafi ka mimina daga mina ka tafi zuwa makka sharafa Allah ta'ala Allah ne ya girmama ta ya daukaka ta qala ibn umar wala yuqimu bi mina ba'da ramihi fi yawm as-salis abdullahi dan umar Allah kara masa yarda yake cewa bai halatta mutun ya tsaya a mina bayan yayi jifa a rana ta uku wala yaqimu bi mina ba ramihi bi yawm as-salis wal mustahabbu an yanzila bi muhassab fa yusalli bihi az-zuhr wal 'asr wal maghrib wal isha abinda ake so ga mutum ya tsaya a wani guri da ake ce mishi muhassab anan kai sallar azhar la'asar magharba isha wa yadkhulu makkata laylan sai mutun ya shiga makka da daddare li fi'lihi zalika alayhi salatu wassalam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ke da kada mutun direct ma ya tafi makka in an so ana so in ka zo to ka tsaya kai iskal abu hassab in kai iskal a gurin kai azhar la'asar magharba isha yanzu ba an gama sallar isha to yanzu kuma sai ku tarkata sai ku tafi makka ku shiga makka da daddare domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ce wa kaza sahabatu ba'da huridwan lillahi alaihi ajmai to haka ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya rasu to su ma irin yanda manzo Allah ya haka suka yi wa in sallal zuhura qablahu fala shay alaihi kama annahu law taraka nuzula bihi la damma alaihi to saboda haka inda mutun zai salla azhar wa in sallal zuhura qablahu kafin muhasabai kafin ka zo muhasab kai sallar azhar fala shay alaihi babu wani laifi ba kai laifi sallar ta yi kuma babu wani hukunci a gare ka na cewa sai kayan ka zuwa sai kayan ka dabba sai ka bada hadaya kama annahu law taraka nuzula bihi haka kuma da mutun zai bar ya tsayawa a muhasabai shi ma ba wani hukunci babu wani laifi a kanka babu wani hadaya da zaka bada wa qattam mahajj shi dai mu dai aikin hajjin ka ya cika wa huwa an yaqalu ma za arada bi tamam fa in arada bi sunnati wa faraidi wa faraidi faqad baqiya alayhi tawaful wada wa in arada faraidi faqad tamma qabla hadha wal jawab annahu arada tamma bi faraidihi wa sunnatihi wa lam ya'at wa lam ya'at bi tawaful wada li annahu la yaqsu bil hajj bal yaf'aluhu kullu man kharaja min makkah hajjan aw ghayri saboda haka daga wannan aikin hajji ya kare abin da yafi ma mutun saura sai kuma idan zai fita ya je yi tawaful wada tawafi na gwanfana shi kuma wannan sai mutun ya gaba komai za a zo gida an shirya kaya to saboda haka komai ya je sai ka je kai tawaful wada shine tawafi na gwanfana sai a tafi shikenan ana zuwa a shiga mota sai filin jirgi kuma shikenan sai gida Allah kai gurin da wa in sha'a ta'ajjala fi yawmayn min ayami mina farama wa sarfa kuma idan mutum yana so yana kin kar kwana uku ba ka kauka wuta a kwana biyu duka sai ka hada su kai in kai bayan kwana biyu ko sai ka je kai yi fa ka tafiyar ka ba laifi yayi ba laifi mun yayi kada ba sara ka ce to wal umratu bai ce fa idza kharaja min makkati idan mutun ya fita bai idza kharaja min makkati ma'ana idan mutun ya fita daga makka dafa lil wada'i sai yi dawaful wada' wa sarfa wal umratu yaf'al biha kama zakarna awwalan ila tamamin sa'i baina safa wal marwa wal umratu ita ce umra ita kuma shine ce wani sha'a ta'ajjala fi yawmayn min ayami akon ga gurin ko farama wa sarfa yayi jifa ya tafi fa idza kharaja min makkata idan ya fita daga makka da falil wada'i sai ya dawabul wada'i wa raka'a yayi sai sallar raka'a biyu wa sarfa sai tafiye shi wal umratu ita kuma umra lokacin to sai mu tashi wal umratu kenan yanzu daga nan aikin haji ya gama da kayo da wafil wada sai gida kuma insha Allah kenan anan za mu kwana sai Allah ke musati mu zuwa sai a tashi kuma bayani akan ita kuma umra da fata mun mutunta da dai Allah ta rahama cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatotun da Allah ya lafiya mu da su Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon fushe mata fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shi ta kusa mutace.